بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
باب ما يجب منه الوضوء والغسل.
نعم. ما لن يتي باب ما يجب منه الوضوء والغسل. فتوانا بابي ينا بياني دنغني دا أبوبوان دا الولا take wajaba a dalilinsu abubuwan da idan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da malam zai zano ya faru ga ɗan adam to alwala ta zamanto wajibi a kan shi dole ne ya sake alwala wato idan aka ce alwudu'u mushtaqun ne min alwada'ati wato alwudu'u an ciro shi ne daga alwada'a idan aka ce alwada'a wahiyan nazafatu wato shi ne tsaftacewa jiki wan nadarati da kuma kyalkyali wahiyan nazafatu wan nadaratu an gane ko? Wato wannan shi ne abinda ake cewa alwudu'u a wajen yare na larabci amma idan aka ce alwudu'u a wajen malamai na musulunci wato shine isti'malul ma'i bi ghasli a'dha'in makhsusa ala wajhin makhsusin wato yin amfani da ruwa saboda wankewa waɗansu gaɓaɓuwa waɗanda suke keɓantattu a kan wata huska wanda take keɓantacciya wannan ita ce alwala walghuslu sannan kuma wannan babi zai maka bayani dangane da abubuwan da wanka suke wajaba a dalilin fitowar wannan abu abubuwan da wanka yake wajaba a dalilin fitowar ɗaya daga cikinsu saboda ma yajibu minhu alwudu'u laysa alladhi yajibu minhu alghusl abinda alwala take wajaba a dalilin shi ba shine abinda wanka yake wajaba a dalilin shi ba kowanne yana da kai abubuwan da suke haifar da shi to malam zai maka bayani akan kowanne daga cikinsu na'am
alwudu'u yajibu lima yakhruju min ahadil makhrajayn
na'am malam yace alwudu'u yajibu yajibu alwudu'u alwala yana wajaba lima yakhruju min ahadil makhrajayn wato saboda abin da yake fitowa daga ɗaya daga cikin mafutatan nan guda biyu abin da yake fitowa daga ɗaya daga cikin mafutatan nan guda biyu to wannan alwala ta wajaba a dalilin shi al-imamu al-bukhari Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a cikin littafinsa mai sunan shi da na'am sunan littafinsa
al-jami'u as-sahih al-musnad min umurihi min umurihi wa ayyadihi
na'am na'am al-imam al-bukhari a cikin littafinsa wanda ya fi shahara da sahihul bukhari ina ga murubuto sunan shi ko to sai a rige wanda ya fi shahara da al-jami'u sahihul musnad min hadithi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa sunanihi wa ayyamihi wato yayi babi a cikin kitabul wudu'i wato babun man lam yara alwudu'a illa min al-makhrajayn min al-qubuli wa duburi وقول الله تعالى او جاء احد منكم من الغائط ان gane ku wato kuma sai ya kawo atsarna magabata akan wannan mas'ala din an gane ku na'am wa qala ata'un fi man yakhruju min dubrihi dudu أو من ذكره نحول قبلة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: من ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعيد الوضوء. إلى أخ أنغانيكو واتوى الإمام البخاري ياي بابي ونديكي مغانا أكنشي ودقشكي مالمي أكو وندا bai ganin sakewa alwallafa ce dai sai dai saboda ɗaya daga cikin abubuwan da ya fito daga muftatan nan guda biyu. Na'am.
Min baulin aw ghaidin aw rihin.
Min baulin wato abin da ya fito daga ɗaya daga cikin muftatan nan guda biyu daga bawali ne. Wato bawali alwalla tana wajaba tana warwarewa da dalilin warwarewa da dalilin yin bawali saboda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi nuni akan cewa bawali din najasa ne kamar yanda ya tabbata cikin hadisi na Anas dan Malik wanda yana cikin sahihain haka al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin Abu Huraira wanda shi ma yana cikin Sahih al-Bukhari wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam wani balaraban ƙauye wani dan karkara ya zo shi cikin masallaci yana zauwa kawai sai ya fara bawali tsalalala a wani gefen masallaci sai sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam suka fara tsawatar da shi kai ya za ka yi hutsari cikin masallaci zala ce ku kyale shi kada ku tsawatar da shi lokacin da ya gama bawalin nan Manzala sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarni da a kawo cikakken guga na ruwa da aka kawo aka kwara a kan shi. An gane ku? To da haka alwalla tana wajaba saboda dalilin mutum ya tafi ya yi bawali. Aw gha'idin wato ko kuma saboda mutum ya tafi ya yi tsugunni ya biya buƙatarsa ya yi bayan gari. To shi ma yanzu idan ya dawo sai ya sake alwalla. Auli ma ya khruju min az-zakar ko kuma kana alwalla tana wajaba a yawa aurihin wato ko kuma alwalla tana wajaba saboda tusa wato idan mutun ya zamanto yayi bayan gari ko yayi tusa ko yayi bawali to alwallarsa ta warware dole ne ya sake wata ita kuma ibada ana yin ta ne da alwalla idan ya zabuto mutum zai yi sallah ya tafi ba alwalla to ya janyo wa kanshi matsala wa khasatan idan ya zamanto da gangamai ya hakanan din amma idan mutum ya yi alwalla wato wanda yana nuni akan cewa yana girmama Allah subhanahu wataala sannan kuma yana daya daga cikin ayyukan da yake sawa akan karewa mutum laifinsa suna daga cikin alwalla tana daga cikin al-mukaffir lis-sagha'ir wato ayyuka na alkhairi wanda suke kankarewa kananan laifuffuka na bawa kamar yadda mun karanta haka cikin karatun mu na muwatta al-Imam Malik wanda hadisin al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim sun kawo shi wato dukkan wanda ya alwalla ya kyautata wannan alwalla tashi ya wanke huskar shi to dukkan waɗansu laifuffuka da ya aikata su da wannan huskar tashi za su fita tare da wankewa wannan huskar ko kuma tare da ƙarshen zubar dugo na huskar wannan na ruwa haka ne idan ya wanke hannayen shi haka ne idan ya wanke ƙafafuwan shi kamar yadda mun karanta a baya a cikin muwatta na'am
auli ma yakhruju min adh-dhakari min madhin ma'a ghusli adh-dhakari kullihi
auli ma yakhruju min adh-dhakar wato ko kuma haka nan alwalla tana wajaba saboda abin da yake fitowa daga cikin adh-dhakari min madhin na madhi ma'a ghusli adh-dhakari kullihi tare da wajabcin wankewa az-zakari gabaki ɗayan shi idan madhi ya fito wato idan madhi ya fito mutum hukuncin ya dan canza kadan da hukuncin fitowar bawali saboda idan bawali ya fito mutum abinda yake wajibi a kansa shine an yi tahira mahalla khurujihi shine zai tsabtace gurin da bawali din ya fito kawai kafar kadai shine wajibi ya wanke ta to amma in dai madhi ne ya fito to alwajibu alaihi shine an yi tahira jami'a az-zakar wato ya wanke dukkan az-zakarin gabaki daya saboda hadithin Ali ibn Abi Talib wanda Bukhari da Muslim sun rawaito shi. Yace kuntu rajulan madza'an fastahyaytu an as'ala Rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li makani ibnatihi minni. Fa amartu al-miqdada fas'alahu fa qala tawadda'a wa ghsil dhakaraka aw ighsil dhakaraka wa tawadda'a aw indaha farjaka wa tawadda'a wudu'aka lis-salati. Wato malamai suka ce to az-zakar yashmalu jami'ahu, wato ya kunshi dukkan azzakarin gabaki daya. Tunda ya ce ighsil dhakaraka, wato ka wanke azzakarinka, to ya kunshe shi gabaki daya. To shine anan shi ma malai yace ma ghsil dhakari kullihi, tare da wankewa azzakari gabaki dayan shi. Na'am.
Minhu wa huwa ma'un abyadu rabiqun yakhruju inda al-lazzati sughra bil in'azi inda al-mula'abati aw al-tadhkari.
Shikenan. Wato da yace auli ma ya khruju min az-zakar min madhin ma'a ghasl az-zakari kullihi minhu, wato tare da wajibcin wankewa az-zakari gabaki dayan shi saboda fitowar madhi. Wa huwa, to malam kuma zai maka bayani akan abin da ake cewa madhi, shine ma'un abyadu, ruwa ne fariqal raqiqun, wanda yake shata-shata, wanda baya da kabri. Yakhruju inda al-lazzati sughra, wato wannan madhi yana fitowa wajen jin dadi wanda yake dan karami. Wajen jin dadi wanda yake dan karami, to madhi yana iya fitowa a wannan lokaci. Wani lokacin ma la yash'urul insanu bi khurujihi, wato mutum baya ma sanin da cewa madhi ya fito mishi, saboda madhi ba da karfi yake tunkudowa ba. Sannan bayan ya fito wani nau'i na kasala, mutum bai jin shi. An gane ko? Baya jin kasala ta dan same shi kamar yanda idan mani ya fito. To shine yace yana fitowa ne inda ladzati sughra, wajen jin dadi wanda yake dan karami. Bil in'az, ta hanyar mekewar kan alƙalami. Idan mutum azzakarin shi ya meke, to a wannan lokacin madhi yana iya fitowa. Indal mula'abati, wato lokacin da mutum yake yin wasa da iyalinsa. Dan suna wasa da iyalinsa, azzakarin shi ya meke, kuma ya ji wata lema, to wannan shi ne ake cewa madhi. Saboda shi yana fitowa ne dama inda shahawati suhura. An gane? Awi tazkar, wato ko kuma tunani. Ko ya zamanto mutum ya kwanta yana zaune, yana tuna wato jin daɗin da ya yi da iyalinsa daren jiya, ko kuma yana tuna jin daɗin da zai yi da iyalinsa a daren yau da makamantansu, to a wannan lokacin ma madhi yana fitowa. To shine abin da malam yace inda ladzati sughra bil in'az inda al mula'aba aw al tadhkar. Na'am.
Wa ammal wadiyu fa huwa ma'un abyadu khasiru yakhruju bi ithri al bawli.
Na'am.
Minhu ba yajibu min al bawli.
Shikenan. Malam yace wa ammal wadiyu, amma wadi lahu wa jahani, wajen fada shi zaka iya cewa alwadayu bi fatihil wawi wa sukuni dal wa takhfiful ya. An gane ko? Alwadayu, kuma kana da damar ka ce alwadiyu, wato bi kasrid dali wa tashdidil ya, wato kai wa wadin da ya fataha dalun din da yake bayan wawun he kamai kasara, sannan ya'un da za ta zo daga karshe ita kuma sai kamata ta shididi, shine alwadiyu. To shi ma alwadiyu, wato alwala tana wajaba a dalilin sa shi ma najasa ne, kamar yanda Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kare yadda da shi kamar yadda al-Imam al-Baihaqi ya kawo cikin littafinsa As-Sunan al-Kubra ya kawo athar din Abdullah ibn Abbas wanda Sheikh Nasiruddin al-Albani wato ya inganta wannan athar din yake cewa al-wadiyu wal bawlu wal al-wadiyu wal madhiyu wal maniyu yace fa ammal maniyu fa huwa alladhi yajibu minhu al-ghuslu wa ammal madhiyu والودي فيجب منه الوضوء او كما قال ان غاني كو يace to amma wadi fa huwa ma'un abyadu wato ruwa ne wanda yake fari farin shi wato duna almadhi farin shi bai kai hasken farin man almadhi ba khathirun sannan kuma yana da kai kabri amma kabrin shi shi kuma bai kai ruwa na mani kabri ba an gane ko wajen kabri bai kai mani a kabri ba wajen haske bai kai ya mazi a haske ba ruwan yana da kai dufu dufu yakhruju bi ithril bawli wato yawancin lokuta yana fitowa ne a bayan bawli wato wani lokacin kafin mutun yayi bawli wani lokacin bayan yayi bawli to dalilin da yake sawa ya fito waɗansu daga cikin malamai suka ce inda ya zamanto mutum yana matsewa bawli yana matsewa bawli baya son yin bawli sai ya takura shi da kyau irin cikin san yana kwanciya daki yana lulluba a cikin bargo amma shi kuma ya sha kankana ya sha kunu da zai kwanta ya sha ruwa ya gama cikin shi bayan awa biyu irin in mutum yayi yayi sahur ya sha kunu da yawa bayan ya kwanta barcin asuba da zai dinga tashin nashi wannan to shi kuma yace ba zai tashi ba to in ya takura shin nan ya fito da gudu a wannan idan yayi wani lokacin bawlin yana rigayen wadin wani lokacin wadin yana rigayen bawlin wani lokacin kuma dukan su ma duka ma baya fitar raudiya irin wannan kin lokacin wani lokacin sai ya zamanto shi kadai ne ma kawai zai fito to malan dalilin da yasa yake tarifin waɗannan gabaki ɗayan su saboda dama littafin saboda yara ne yake shi an gane ko saboda yara ne su kuma yara ba su taba sanin menene wadi ba menene mazi menene bawli menene mani to amma idan aka gaya musu shi da siffar shi aka gaya musu ga yanda siffar wadi yake ga yanda siffar mazi yake ga yanda siffar mani yake kenan balagar za ta zo musu abinda suka gani daga cikin waɗannan guda uku za su gane shi wato shine dalilin da yasa yake sharhin sa na'am yajibu minhu ma yajibu min al-bawli ma yajibu min al-bawli dukkan abinda yake wajaba a dalilin fitowar bawli to yajibu minhu yana wajaba daga fitowar wadi
na'am
wato abinda yake wajaba daga fitowar bawli sune abubuwa guda uku na farko al-hukmu bi najasati mahalli khurujil bawl wato gurin da bawli ya fito to a wannan gurin najasa ne najasa ne ko dai kenan to zaka baiwa wadi idan ya fito shi ma wannan gurin ya zabunto najasa ne sannan kuma na biyu wato wajibcin wato yin istibra'i istibra'i shine ya tsabtace wannan gurin da mani da wadi din ya fito kamar yanda in bawli ne shi ma zai tsabtace shi na uku sannan kuma me alwudu alwalla wato shine da yace yajibu minhu ma yajibu min albawli dukkan abin da yake wajaba a dalilin fitowar bawli to shi ma yana wajaba a dalilin fitowar wadi na'am san ma kalkal da shi da shi duk daya na'am
wa amma lamaniyu fa huwa alma'u dafiqu alladhi yakhruju 'inda al-ladhati al-kubra bil jima'i ra'ihatuhu ka ra'ihati al-tal'i
malai yace wa amma lamaniyu to amma mani fa huwa alma'u dafiqu alladhi yakhruju 'inda al-ladhati al-kubra wato shine ruwa wanda yake tunkudowa da karfi al-ma'u dafiqu ruwa wanda yake tunkudowa da karfi alladhi yakhruju 'inda al-ladhdhatil kubra, wanda yake fitowa wajen jin dadi wanda yake babba. Lokacin da wato shahawa babba ta samu mutum kuma ya biya wannan bukatar tashi, to wannan ruwa da zai fito shine ake ce da shi almaniyu. An gane ko? A malamai wajen abun da ya shafi wato dabt din almaniyu, jumhur sun tafi akan cewa haka yake, shi yasa bai dabt din shi ma almaniyu. Amma akwai malaman da suke ganin cewa wannan nun din wato sakina ce, yawo din mukhaffafa shi almaniyu, wanda kuma abinda almaniyu yake bayarwa ma'anarsa shine wato zuba abu. An gane ku? Wato al-ihraqu, zuba abu cikin abu. Allah ta'ala ya ce alam yaku nutfatan min maniyyin tumna ko min maniyyin yumna, wato shimbo kasance dugo na maniyyi ba, wanda ake zuba shi cikin mahaifa ta iyaye mata, ya rikide ya rikide ya koma halittar dan adam. An gane? To abinda malayin ya ce fa ya kharuju inda ladzatil kubra bil jima'i, wato yana fitowa wajen jin dadi wanda yake babba ta hanyar saduwa da iyali. Idan mutum yayi jima'i ya sadu da iyalinsa, to wannan ruwa da zai fito wannan shine ake ce da shi maniyyi. To amma akwai lokutan da mutum zai sadu da iyalin nasa amma kuma bai fito ba, imma an yaji dal futur, wato idan manto ya dan ji kasala a jikinsa bai inzali ba amma kuma ya gaji, kamar yadda hadisin hadisina na Ubay ibn Ka'ab ya tabbatar da haka, kamar yadda yake cikin sahihain. An gane ko? Wato so da dama wani lokacin mutum zai iya saduwa da iyalinsa amma kuma lam yakhruju minhu maniyun, wato mani bai fito mai ba, ko kuma waɗansu lokutan a dan mai gaugawa ya shiga kenan a kira shi a salula ko a kurkura mai gida ko a mai waɗansu abubuwa wanda za su yanke mai uzuri, wanda wannan zai sa bai yi inzali ba kuma ya tashi, wanda wannan shi ma dai wanka yana waje ba daga gare shi, kamar yadda hadisin Abu Sa'id al-Khudri ya faɗa, bai ce alaihi salatu wassalam wata rana ya tura a kirawo mai da Abu Sa'id al-Khudri, da aka je ya zo shi kanshi yana dan digo na ruwa, ce la'allana a'jalnak, faqala idha u'jilta aw uhitta fa alayka alwudu, kamar yadda hadisi yana cikin sahihain aljuz'ul awwal. An gane ko? Wato idan dai aka baka gaugawa aka yanke maka jin dadin ka kuma baka gama jin dadi ba, baka fitar ramani ba, to abin da yake wajibi akan ka shine zaka yi alwala kadai. Saboda wannan fi awwalil amri kenan, wato a farkon al'amarin haka yake, idan mutum yayi ya sadu da iyalinsa bai fitar ramani ba, wato ba zai alwala ba. Ar-rajulu idza jama'a 'alahu wa lam yunzil qala yaghsilu ma masal mar'ata minhu wa yatawadda, kamar yadda hadithin Ubay ibn Ka'ab ya faɗa shi ma yana cikin sahihain. To amma al-hadithul akhir wato al-qadi'u lil hujja, wanda ya yanke wannan komai a wannan mas'alar shine hadithin Abu Huraira, idza jalasa bayna shu'abiha al-arba'i thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl wa in lam yunzil qari na muslim kenan. Na'am. Ra'ihatuhu ka ra'ihati at-tali'i, wato warin maniyyi kaman warin huda ce ta dabino. To malam ya kamanta ra'ihatu al-maniyyi bi ra'ihati at-tali'i likawni at-tali'i aw likawni shajaratin nakhl hiya al-mawjuda indahum fi biladihim amla, ya kamanta warin huda warin maniyyi da warin hudar dabino saboda a garin su da inda suke dabino ya fi yawa, shi yasa ko ku a dalilin me ne sai haka? Na'am. Na'am. dalilin saboda garin su yana da yawan da bi ne go now wadan suka ce dalilin da yasa ya zama to warin mani ya dan kusa da warin hudar da binu saboda itaciyar da biniya an halitta ta da sauran kasar da aka halitta annabi adam alaihi salatu wassalam
na'am
shi yasa sai ya zamanto asalin dabino da asalin dan adam ya zamanto kusa suke da juna an gane ko kuma maiki alaihi salatu wassalam ya faɗa a hadisi na abdullahi dan umar yace akhbiruni bi shajaratin tushbihu awkar rajulil muslim wato ku bani bishiyar da labarin bishiyar da take kama da mutum musulmi an gane ko fawqa an-nasu fi shajaril bawadi wannan yace ai gawo ne wannan yace kuka ce wannan yace kaza ne wannan yace kaza ne wannan yace kaza ne gabaki da wato kowa ya fada cikin kwari na kuskure yace fawqa fi nafsi annaha an-nakhla abdullahi dan umar yace abin da ya darsu a cikin zuciyata in ce itaciyar da biniya ce amma fastahyaitu sai na ji kunya saboda a gurin akwai Abubakar akwai Umar amma kowa bai ce komai ba yace bai ce ga bishiyar da yake bukata ga bishiyar da take kama da musulmi ba yace na ji kunyar in yi magana a gaban iyayena daga ƙarshe manzo Allah da ya ji kowa yayi shiru bai ba da amsa ba sai yace innaha an-nakhla to itaciyar da biniya ita ce itaciyar da take kama da mutum musulmi an gane ko ta wata fuska kenan na'am tunda an ce na'am kin ta wata fuska na'am daga tsawonta ko kuma daga jikinta na'am na'am daga jikin go mutum musulmi duka musulmai jikinsu ɗaya ne na'am daga yaya ne
yadda ko wajen jimrewa a kan haƙuri da wasu abubuwa na rayuwa
na'am na'am ya ƙare mana shi ai mutum ya ɗan kaso ya ɗan kwaso zahin shi in ka ce ka ɗan tsaida shi kai tsaye sai ya wannan na'am to wannan daga nan zuwa ranar Laraba sai a yi ƙoƙari a kawo wato waje hushabahi bainal muslim wan nakhla tsakankanin musulmi da kuma bishiyar dabino an gane ko to waɗansu haka suka ce waɗansu kuma suka ce saboda bishiyar dabinai ta fi yawa a garinsu shi yasa ya kamanta warin mani da warin hudar dabino to amma mani a malamai sun yi sabani fi kaunihi najisan amla cikin cewa shi najasa ne ko ba najasa bane al-imamu malik da al-imamu an-nu'man ibn thabit wato sun tafi akan cewa mani najasa ne idan ya fito dole ne mutum ya wanke shi sannan kuma dole ne ya wanke gurin da mani ya taba na jikinsa da kuma inda mani ya taba a jikin tufafin shi wato saboda fadar da Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha tace na kasance ina wankewa mani wato daga jikin tufafin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya fita ya tafi masallaci alhali haqiqa wato gurin da na wanke mani gurgun bai ma bushe ba amma al-imam shafi'i da kuma riwaya wanda ita ce mafi shahara daga wajen al-imam ahmad saboda shi ma al-imam ahmad yana da kaulani a wannan mas'ala din akwai kaulin da ya wafaka sa al-imam malik akwai kuma kaulin da ya khalafa musu to kaulin sa wanda take mafi shahara mafi inganci ita ce mani ba najasa bane sannan kuma ita ce fatawar al-imam shafi'i sannan kuma ita ce fatawar kathirun min as-sahabati wa tabi'i wato da yawa daga cikin malaman sahabbai da yawa daga cikin malaman tabi'ai sannan kuma ita ce fatawar jumhur an gane ko akan cewa mani ba najasa bane saboda aslan asali na dan adam wato shine dugo na mani shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr ya zai mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya girmama shi mutunta shi an yakuna asluhu najisan a ce asalin shi najasa ne sannan kuma ga wato fadar na Aisha a cikin Muslim da yake cewa na kasance ina kankarewa mani da farce na a jikin tufafin Maiki alayhi salatu wassalam wato sai ya sa wannan tufafin ya tafi ya sallah wanda mun sani abin da ya shafi najasa kankarewa da hannu ba ta mai idan mutum yaro yayi wa mutum kashi a jikin kayan shi mai tsada wanda in aka sa su a ruwa darajar su ta tawaya ba za a ce ba kankare shi a zamanin lafiya dan haka malamai suka ce da mani da tohi da majina don hukuncin su da kamar yanda idan aka maka tohi a jikin rigarka ba wai najasa bane fa amma in ya bushe in kaga wani da barbar da yayi in ka kankare shi yayi amma saboda kana tunani in ka fito cikin abokan ka za a ce wani kazami ne kai ma ba za ka so ka fito da shi ba za ka hudda wannan rigar ka bada a wanke ma ko ka wanke da kanka ko idan majina ta zubo maka ko wani kana barci saleba ta zuba wannan duka ba najasa bane amma za ka za ka ji kumiyar ka fito da kayan da saleba ta zubo musu ko da ta bushe to haka nan bane yake suka ce dan haza min mata ummu bihil balwa wato mani inda a ce najasa ne da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya umarce su da su wanke gurin da mani ya taba saboda abu ne wanda ya shafi kowa da kowa kamar yanda ya umarni da a wanke gurin da mazi ya taba da bawli to haka nan shi ma min mata ummu bihil balwa wannan shine abin da malumai suka fada al-Imam Ibn Daqiq al-Eid al-Imam Ibn Qudama cikin littafin Al-Mughni wato ya kaito wannan maganar al-Imam an-Nawawi cikin littafin Al-Minhaj sharhin da yawa sai Muslim ya kawo wannan maganar haka al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani cikin Fathul Bari illam an sa shi ma ya kawo wannan maganar an gane ko na'am to ala kulli halin mani zance mafi inganci ba najasa bane saboda shine asali na dan adam to shi kuma asali na dan adam Allah subhanahu wataala ba zai halitta dan adam din da ya girmama shi ba ya darajan tashi kuma ya zamanto asalin sa najasa ne wato amma sai al-Imam Malik da wadansu daga cikin malamai sun kallace fadar Allah ta'ala da yace alam na khalukum min ma'in mahini shin mu mahalitta kuma daga ruwa wanda yake wulakantacce ruwa wanda yake rarrauna suka ce to tunda an ce mahin idan aka ce mahinin wato shine abin da yake wulakantacce to inda ba najasa bane ba za a ce da shi mahin ba an gane ko da waɗansu daga cikin dalilan su wanda suka kawo amma ala kulli halin al adillatu al wadiha allati kashamsi waqta adh-dhahira tadullu ala anna al-maniyya laysa najisan an gane ko wannan shine abin da ya kamata a ce mun tafi akai saboda wannan mai mata ummu bihil balawa na'am
wa ma'ul mar'ati ma'un rabiqun asfar yajubu minhu adh-dhuhur
malai yace wa ma'ul mar'ati wato ruwa na maniyi na mace ma'un raqiqun asfar wato ruwa ne wanda yake shata-shata ba ya da kaburi asfaru kuma yellow ne wato rawaye-rawaye ne yajubu minhu adh-dhuhur wato wanka yana wajaba saboda fitowar maniyi shine yajubu al-wuslu min khuruj al-maniyi sawa'un kharaja min ar-rajuli aw min al-mar'a wato duk ɗaya ne wannan mani din ya fito daga bangaren namiji ne ko ya fito daga bangaren mace ce ne to dai wajibi ne a yi wanka idan aka ce adh-dhuhuru wato shine an-nazafatu wal khulusu من الأدناس أو الأنجاس إما الأنجاس الحسية أو المعنوية وانا شين أكي تشيد شيء الظهارة وتومتين يتاتو يضبطتا من الأقدار أو الأدناس الحسية أو المعنوية الحسية إلا أبن دي شافي bayan gari ya taba tufafinka a wanke maka shi ko ka wanke an gane ko bawli ya taba a wanke ko ka wanke wannan duka alhisiyya ce ma'ana almar'iyya wanda ido kan iya gani alma'anawiyya kwa shine aibabbuka dukkan abin da yake aibu ne mutun ya tsabtata da gare shi irin mutun ya daina sabo sabo da tini an gane ko irin abin da ya shafi ƙarya a ce mutun ya daina yin da saboda ƙarya ita ma aibu ce irin abin da ya shafi cin zali wannan duka ba tsarki bane wanda yake shasi tsarki ne wanda yake ma'anawi mutumin da yake aikata sabo ya tuba ya tsabtata mutumin da yake cin zali ya tuba ya tsabtata mutumin da yake kaza ya tuba ya tsabtata amma tsahara ce wanda take ma'anawiya ba hisiya ba an gane ko kuma duka Allah subhanahu wataala ya kawo su a cikin alqur'ani tsahara hisiya Allah ya ce wa siyabaka fadhahir tsahara ma'anawiya wa dhahir baitiya lidhaifina والعاكفين والركع السجود إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نعم
نعم فيجب من هذا طهور جميع الجسد
ما لن يتي طهور جميع الجسد وتوانكي وادكا جكي قباكي دينشي ويجب من هذا ينا وجبا دق فتو ورمني أنا يجب min hadha min hadha alladhi kharaja min almar'a daga wannan ruwa da ya fito wa mace wannan ruwa wanda yake raqiqun asfaru amma wannan in ya zama taho a cikin yanayi na lafiya fa namiji yana cikin yanayi na lafiya baya cikin matsalar komai ga kalan yanda ruwan manin shi zai bada mace tana cikin lafiya ba ta cikin tunanin komai ba matsalan komai ga kalan ruwan manin ta yanda zai bada amma yana samun canji saboda an samu wani rikici an gane ko namiji ya shiga cikin wani rikici rana kai tsaka irin yanda za ka ga cewa mutum wani lokacin in yana bawli za ka ga bawlin shi ya koma wata kala kaza saboda zahiya ta so mushi ko wani abu makamancin haka to shi ma bawli shi ma manin yana canzawa kamar yadda daga bangaren macen shi ma yana canza amma wannan shine sifar shi wanda take sananniya na'am kama yajubu min tuhuril haida an gane kama yajubu min tuhuril haida kaman yanda wanka yake wajaba akan mace saboda yankewar jini na al'ada idan jini na al'ada ya yanke wa mace wajibi ne akan ta ta yi wanka kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa a hadithi na Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda ummu sulaim wato mahaifiyar Anas dan Malik Allah ta'ala ya ƙara yadda da ita tace ya rasulullahi inna Allah la yasahi min alhaqi fa hal al mar'ati min ghusli idha hi ihtalamat fa qala an-nabiyyu alayhi salatu wassalamu na'am idha ra'at al-ma'a aka ne ku sannan kuma na Aisha radiyallahu ta'ala anha tace ni'man nisa'u nisa'ul ansar lam yamna'ahunna alhaya'u an yatafaqahana fi ad-din wato madalla da matan mutanen Madina matan Madina wato mata ne wanda kunya bata hana su su yi karatun addini ba su fahimci addini ba wato dukkan mas'alar da ta kulle musu kai suna zauwa da ladabi su tambayi ma'aike alaihi salatu wassalamu ita kai tsaye ko kuma su zo wajen matan ma'aike alaihi salatu wassalamu su tambaye su in kana inda hunna ilmun yukhbiruna hunna bihi idan akwai ilimi a wajensu akan wannan mas'alar su ba su labari ga mada abin da suka yi tambayar akai in ba su da labari kuma su tambaye annabi akwai kuma wanda za ka ga cewa kunya ta hana shi ya fa'idantuwa ilimi kunya ba ta daga cikin wato abin da ya kamata a ce mun kula da ita a bangaren ilimi a ilimi ba a kunya ka ce wani ina jin kunyar shi in je gurin shi in mai irin wannan tambayar to in ka zauna za ka zauna ne da jahilcin ka dudduf amma in ka je kuma ya tambayar zalal iskal rikicin da kake tattare da shi a kanka abin da yake yawo a kan naka ya tafi shikenan ka samu nutsuwa in ka ce wani kunya nake ji in je gurin shi in yi karatu saboda sa'ana ne ko saboda kanina ne ko saboda dana ne to wata ran a gunji kanka zakai an gane ko haka ran kuma abin da ya shafi girman kai haka al-Imam Mujahid ibn Jabr yace la yata'allamu al-ilma mustahiyin wala mustakbir mai kunya da mai girman kai ba sa koyan ilimi an gane ku duk wanda zai zamanto yana da girman kai ya zo shi makarantar amma shi mara'ahu sawabun huwa sawabu duk abin da ya ga shine daidai a wajen shi shine daidai ba abin da malam din ya faɗa ba zai zo shi da littafin shi ya karanta safaha 10 amma ya tashi ya tafi bai iya nazarin safaha 2 gobe ya dawo amma malam din yace malam ayi kada yace a kadan na yara ne to a tafi to da yawa aka tara amma ba aka fahimta ba da kadan aka fahimta an gane ko duk wanda zai zamanto yana da koyi girman kai bangaren abin da ya shafi dokan shawara in aka ba shawara yace ba haka ba ga littafin da malai yace a saka yace shi littafi kaza yake so ya saka saboda littafin da malai yake so a saka na yara ne to lokacin zai gama manyan littattafan ya zamanto irin yayi littattafan yayi irshadu salik yayi aqrabu yayi misbahu yayi mukhtasar khalil amma azo da risala azo da iziya wani hukuncin da yake cikin ta ya dai mai mishi kai kira malam ni malam mas'alan nan ta cikin iziya ne yace a malam ki yace ni ma ban san ta ba ya kashe malam ya raka hada yace tun nan da shekara 10 nake ce maka asa iziya ka ce ga littafin da kake so kuma yanzu ka zo ka raka mun tambayar iziya eh kaje ka samu diyanka su koya maka ita an gane ku wani lokacin sai ana ba mutun haka na a dan lakana mishi darasi an gane ku tadribuhu liyakuna darsan lahu fil mustaqbal ka dan doke shi saboda a gaba ya gane cewa alheri kake nufi da shi ba wai baya kake dawo da shi ba na'am
wa amma damul istihadati yaju minhu alwudu
malayin yace wa amma damul istihadati amma jidina cuta idan aka ce al-istihada wato shine jinin da ba gera ba sa ba wato yana fitowa ne ga mace ba a lokacin da take jini na al'ada ba yana zo mata ne a lokuta kawai ba iyaka to wannan shine ake ce da shi al-istihada jini na cuta to fayjubu minhu al-wudu'u in faraqa al-aksara wato wajibi ne mace ta dinga yin al-walla idan za ta yi sallah idan ya rabu da yawaicin lokutanta idan ya zama mutuwa awa 24 da muke da mace jinin wannan na cuta yana zo mata ne awa 6 ko awa 8 ko awa 10 ko awa 11 to wajibi ne idan za ta yi alwala an gane ko idan za ta yi sallah ta yi alwala wajibi ne shine fayjibu minhu alwudu in faraqa alaksara idan ya rabu da yawaicin lokutanta to wajibi ne ta yi alwala a kowace sallah in za ta yi sallah an gane ku wannan bangaren abin da ya shafi fayjibu minhu alwudu da kuma wayustahabbu laha wa li salisil bawli an yatawadda li kulli salatin wato malamai suka ce ga alistihbab ga alwujub ya zo a guri daya to za a hada tsakankarin su wajen magana guda gobaci an gane anan amma dai wanda suke mafi inganci amma ya zamanto magana guda biyu ta farko wanda yanzu za mu kawo guda daya mu huce amma maganganu guda uku na farko amma duka fuskokin nan guda goma malamai suna kawo su na bangaren abin da ya shafi jam'in wato macen da take da jini na da take jini na cuta wani lokacin kaje sun ce za ta yi alwala mustahabbi ne ta yi alwala a lokacin sallah waɗansu kuma su ce wajibi ne saboda hadisin da yake tabbatar da umarnin na alwallarta an gane ko to tunda ya tabbatar da umarni akan ta yi alwala to al'amru imma yadulla an yadulla alal wujub wa imma an yadulla alal istihbab umarni imma ya nuni akan wajibi ne dole ne imma ya nuni akan mustahabbanci to waɗansu sun leka sun gani ba wani abin da ya juyar da wannan umarnin daga wajauci suka ce wajibi ne waɗansu suka ce a'a akwai qara'in da suke nuni akan umarnin ba na wajauci bane na mustahabbanci ne saboda larurar da take ciki ita kuma al-mashaqqatu tajlibu at-taysir an gane ko to shine malamai suka ce mace wanda take jini na cuta za a leka a gani. Faraka ityanuhu akthar aw firaquhu, dawwar shi a tattare da ita shine mafi yawa a lokutan ta a awa 24 ya kai awa 18 ko 15 ko 13 ko 14 dawwar da yake mata, ko ku a'a a awa 24 da take da awa kusan 20 duka lafiyan ta kalau awa 4 ne yake zo mata. Suka ce in dai ya zamanto a awa 24 awa 4 rakan ne ko 5 ko 6 yake zo mata, to wannan wajibi ne in za ta yi sallah ta yi alwala. An gane? Idan kuma ya zamanto a awa 24 da muke da awa 15 ko 14 a tsarkake, ba ta iya sa tsarkake duka wannan jini yana zo mata. Awa 15, 13 duka jini yana zo mata. To wannan mustahabbi ne a kanta ta yi alwala idan lokacin sallah ya yi, matukar alwalarta ta da tana nan, mustahabbi ne. Amma in ta ce ba za ta yi ba saboda alwalar da ta yi magariba da ita ba ta warware ba, ba ta aikata ɗaya daga cikin abubuwan da suke warwarewa alwala ba, to za ta iya sallata, mustahabi ne ta sake alwala. An gane ku? Na wa yustahabbu laha
wali salasil bawli an yatawadda'a li kulli salati.
Malam yace to wa yustahabbu laha, ana so ga macen da take jini na cuta, wali salisil bawli wato kuma ga wanda yake mai tasalsuli na bawli, wanda bawli shi ma yake zo mishi irin kaman in kan fanfan mutun ya lalace za ga an yi dabaran nan an darmishi amma ya raka dugon nan das das das, to shi ma kawai haka ne yake kullum a gaban wandan shi a jike, saboda bawli yana ta zuba yana das 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 yana daso, wanda shi ne ake ce da shi sahibu salis, wato ma abucin tasalsuli na bawli, zubar bawli ba tare da ya shirya ba. Wani lokacin za a ga idan mutum ya takura da ya raka matsewa bawli sai da ƙarshe ya je, irin wannan jarrabawar Allah ta'ala yana mai ita, in ya zamanto mutum yana jin bawli sai ya ƙara minti 30 a kai ko minti 40 yana matsa-matsa da kyate ya je, to in ya cika yin haka nan sai ya zamanto da ƙarshe kusar ta yi fuware. An gane ko? Kuma a raka neman magani alsayin da za a yi, shi kuma shi ne ya takurawa abin. To ana so ga mutumin da yake mai tasalsuli na bawli ne, ga mace wanda take mai jini na cuta, an ya tawadda'a li kulli salatin, wato su dinga yin alwala ga kowace sallah, wannan kuma illa zamal akthara, idan ya zamanto jinin ya ladamce wancan lokutanta. Shi ma wannan mai tasalsuli na bawli in ya zamanto a awa 24 da muke da shi a kowane lokaci ma in dai ba barci yake ba, to gaban shi bai hasa dugo na bawli, to yanzu wannan shi ma kawai zai dinga alwala ne, mustahabi ne ya alwala in lokacin sallah yayi, matukar alwalar shi tada tana nan. Amma in alwalar ta warware fa, ko alwalar shi ta warware ta hanyar aikata ɗaya daga cikin abubuwan da suke warwarewa alwala, wajibi ne ta yi alwala, wajibi ne alwala. An gane ku? Wannan ana magana akan idan ba su aikata ɗaya daga cikin abubuwan da suke wajibta alwala ba suke warware alwala.
Na'am wajibul wudu'u min zawali da aqli min nawmin mustaqbilin aw ighma'in aw
sukurin,
mustaqbilin mashallah aw ighma'in aw sukurin aw tasabbu'i jununi.
Malai ya ce wa yajibul wudu'u, alwala yana wajaba, min zawalil aqal, saboda gushewar hankali, binaumin mustathqalin, da barci wanda yake mai nauyi, da barci wanda yake mai nauyi, to alwala tana wajaba. Matukar mutum ya kwanta ya yi barci, barcin da ya yi yana da kwai nauyi, idan aka ce barci mai nauyi shi ne wanda yasqutu min yadihi shay'un wala yadri bi suqutihi, wato wani abu a hannun shi a riƙe a hannun shi ya fadi amma bai san da ya fadi ba, ko da wani abu a hannun shi ka amshe shi amma bai san da ka amshe ba, wa dauki salulata an gane ku na kusa da shi yace kai ka dauka kai ka dauki sallah ta ba inda Allah ka yana shi kuma ba shi ya dauka ba wannan ana ce da shi annan mustaqi ko kuma alladhi la yash'uru sahibuhu biman yadhhabu wa man ya'ti wanda mai barcin nan bai san wanda ya tashi daga rabba bai san wanda ya zo ba wannan shi ma ana ce da shi barci mai nauyi ko kuma barci mai nauyi shine barcin da yasirul lu'abu min famihi wala daribi bi selanihi ya zamanto yana zubar da saleba gashi ya zubar amma saleba tana zuba amma bai ma san da tana zuba ba sai an daddaba shi je kai kai ce waye zuba mu ruwa a gaban riga ce ba ruwa bane miyautin ka ne an gane ko wannan duka ana ce da shi annau mutsaqil barci mai nauyi to wannan alwala tana warwarewa a dalilin shi wato barci ala arba'ati aqsamin wato akwai wanda yake warwarewa alwala wajibi ne a sake alwala akwai wanda baya warwarewa alwala ba a nemi da mutun ya sake alwala ba akwai kuma wanda baya warwarewa alwala sai dai mustahabi ne a sake alwala an gane ko wanda wannan idan ko koma cikin littafin ashimawi wato za ku ga haka na'am bi naumin mustathqalin da barci wanda yake mai nauyi kenan wannan mafhumul mukhalafa shine wala yajibu alwudu'u min zawali alaqli bi naumin khafifin ghairi mustathqalin wato da barci wanda yake marasa nauyi alwala ba ta warwarewa a dalilin sa wanda shine lokacin da muke karanta bulugul maram muka karanta wato asana aras da malik Allah ta'ala ya kare yadda da shi sabai na maiki sallallahu alaihi wa sallam wato sun kasance suna sheka barci hatta takhfiqa ru'usuhum wato amma kuma ba sa sake alwala saboda barci ne wanda ba mai nauyi ba irin kaman dai mutun yana dan jangadi to wannan baya warware alwala wanda ana al-Imam As-Sana'ani a cikin littafin Subulus Salam ya kawo maganganu guda 8 akan abin da ya shafi barci inda yake warware alwala da kuma wanda baya warware alwala da wanda suna gani akwai al-farqu baina nawmi al-qa'imi wa nawmi al-jalisi wa nawmi al-murtaji akwai bambanci tsakankanin barcin mutumin da yake sai idan mutun yana tsaye dun barcin da zai ba za a ce da shi ba ya warware alwalar sa in yana zaune shi ma in ya kwanta ne to fa sai a hankali an gane ko na'am aw ighma'in ko kuma inda hankali na mutun ya gushe saboda ighma shine suma inda mutun ya suma to suma shi kuma ana al-Imam Malik kamar yanda aka mai tambaya akai akan cewa mutumin da hankalin shi ya gushe saboda tashin hankali da ya shiga to ya alwalar shi take zaka ga wani in ya rikici gabaki ɗaya ya daburce bai ma san abin da yake kai kawo ba hankalin shi in ya tashi an ka ji an ce qiyamul aql kenan tashin hankali an gane ko hankalin shi ya tashi ya rikici ya rasa yanda zai ya shiga ya fita irin mutumin da wata rana wani suna rikici da matar shi ya fito ya sa guga a kan shi ya za hula shi ce ya fito zai ta yi bar mata gida shi ne ake malam ina za ka takalmin shi ɗaya a hannun shi ɗaya a ƙauye malam ina za ka caya gidan nan bar mata ka ce malam ka kawo wannan abu kaka a kan ka caya caya hula ta ce nasa kaga wannan qiyamul aql kenan tashi hankali ya kai tashi hankali to irin wannan an tambaya al-Imam Malik ya alwalar su take Al-Imam Malik yace sake alwala. Yace saboda shi ba bai san yanayin da yake ciki ba. Yace mutumin da ya sa guga a kan shi. Zatan shi hulaci. To zai iya ma ya shiga ban ɗakin ya kama ruwan ya fito bai ma san da ya shiga ya kama ba. An gane ko? Ya sake kuma zai iya yiwa yayi tusa. Ko kuma yayi wani abun da yake warware alwalar shi bai ba san da yayi ba dan haka a ce ya sake alwala ahwadu shine sama da a kyale shi ya tafi haka an gane ko na'am aw sukurin ko kuma maye idan mutun yayi maye in maye din da haramu ne yayi qaulan wahidan alwalar sa ta warware idan ya zamanto mutun ya gongozu da giya maye yazo shi bai ma san abin da yake faɗa ba yake ta shara kwalle to shi ba saboda hankalin shi ya kau to shi ma alwalarsa ta wurware, ko ya je ya sha shodin shi ya yi wato kyakil, ya zo shi zai huce ta wajenku yana ta muku surutu na banza, to bayan ya wartsake shi ma sai ya wanda, ko ya sha wani abu daga cikin da ya kwayayyakin da suke iya tayar da hankali na mutum, to shi ma alwala ta wurware. Amma ya zama toma yanda ya sha wani abu ne wanda yake na halali, to wannan waɗansu daga cikin malamai suna ganin alwalar shi ba ta warware ba, saboda abin da yake halali dai a gare shi inda ya sha wannan ba warware mai alwala, sai dai in ya tabbata ya aikata wani abu daga cikin abubuwan da suke warware alwala, irin mutum ya sha wato nono mai tsami wanda saboda tsamin shi ya ɗauki kanshi rau, kanshi ya ɗauki rau ya ɗanyi minti ɗaya ko biyu bai ma san inda yake ba, ya ce kai wannan nonon naka ya tsami da yawa, ya ce a haka kake sha, ya ce ni kullum da shi nake karya da sahi. To wannan shi waɗansu daga cikin malamai sun ce baya warware alwala, amma waɗansu suka ce a'a kawai maye aka ci, maye da halali ne ko da haramu ne wannan lafarka ya warware alwala. Na'am. Aw takhabbut jununin, ko kuma mangarewar aljani, idan aljani ya mangare mutum, wato mutumin da yake farfadiya, to idan wannan farfadiyar tashi yayi ta, to in ya dawo cikin hayyacin shi, to wajibi ne akan shi ya saki alwala, alwalar shi ta warware. Na'am.
Na'am, wajibul wudu'u min al-mulamasati lil-ladhati wal-mubasharati bil-jasadi lil-ladha wal-qublati lil-ladhati wa min massi adh-dhakari wa ikhtulifa fi massi al-mar'ati farjaha fi ijabi al-wudu'i bidhalika.
Malam yace wajibul wudu'u min al-mulamasati lil-ladha, alwala tana wajaba min al-mulamasa, saboda shafaffe niya da aka samu tsakankanin wato miji da matar shi amarya da ango, lilladha saboda jin dadi, wato idan ya zamanto an samu almulamasa wa qusidal ladha, to wannan alwala ta warware. Amma waɗansu daga cikin malamai wannan ba su warware alwala ta dalilin haka ba, malam ya kharuj min almulamasati shay'un, wato matukar wani abu bai fito ba a dalilin wannan shafaffiyar wannan, to alwala ba ta warware ba. Irin mutum ya yi alwala ta sallar azzuhur, zai tafi masallaci, matar shi ta ranga da kwalliya, ta tsanci alaga ta malam za ka huta ka bar ni ni kaɗai, ta ɗan riƙe hannun shi ta abu da Allah ke yi haƙuri ba, an gane ko? To wannan inda ya ɗan ji daɗi da ɗan kama shi wani da zai, to alwala ta warware. Aka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa wa khasatan malikiya, wato suna da kwai tsanantawa a wannan bangaren, saboda suna ganin sabbin zari'a ne, in aka ce a halatta yin hakan din, wani wanda yake da sabuwar amure sai ya yi alwallal ma zai tarki taɓa ba ta tashi, to amma aka hana mai sai ya gaggauta ya tafi ya ba da sallar, saboda saddan lizari'ati, idan aka ce hakan din ya halitta, wato zai iya bayarwa zuwa ga mutum in ya tarki yin wasa da iyalin nashi yana da alwala ya fitar rabazi, kuma lauki luta a hibau bai ji daɗin ba, a gane ko? A kodake ya ji daɗin amma kuma alwala ta warware, in irin a cikin sahi ne zai ce kawai yanzu kin ɓata ba alwala da raji na yi sallah ta nazo ne irin sallar isha'i, ya ce dama ban na soja alwala kin zo kin sani kuma alwala zai na sake wata, ya ce iya haƙuri mai gida ce kai, ya ta yi hallo, ya yi hallo kuma ta sake mishi wani wasan, ya ce ke ya wuto da zanin kowane gida ya ce ya kare da sashi cikin gida ya ta yi daga bayan ya dawo ya shiga. Na'am. Wal mubasharati bil jasad lilladha, wato haka nan kuma alwala tana wajaba saboda wato rungumar meniya da aka yi da jiki, almulamasa shafaffe niya shi ne inda matsayin bai kai ba matsayin rungumar meniya, a ɗan yi shafaffe niya biliyat, a rungumar meniya shi kuma shi ne aljassu, wato haɗa jiki a yi rungumar meniya irin yadda turawa suke yi, to lilladha saboda jin daɗi, idan ya zamanto an samu almubashara lilladha, wannan alwala ta warware. Amma in ya zamanto almubashara ɗin, almubashara li ghairi ladha ne, alwala ba ta warwarewa saboda haka nan, irin misali mutum irin an ce yanki da nafin sun ɗan riƙe shi, to an sako shi irin ya zo shi da matan shi guda uku su zo su rungume shi duka gabaki ɗaya daga can dama da alwalar shi yanzu wannan ba saboda jin daɗi bane eh shi saboda an gan shi ne jin daɗin an gan shi ne ba wai shi da niyyar ya ji daɗi bane wannan ki kawai saboda an rungume shi ne saboda an yi tunanin an ƙare haduwa aka hadu to wannan shine ake ce da shi li shafaqa al mubashira li shafaqa la tubdilu al wudu'a ba ta rugusa alwala wato zai tafiya yayin sallar shi ko kuma irin mutun diya tawa da babanta an gane ko diya tawa babanta saboda jin dadi irin babanta yayi bulaguro ya kai shekara 10 a wani gari da yazo shi saboda jin dadin babanta yazo tabura hatta ruko shi wannan shi ma baya warware alwala an gane ko kamar yanda malamai suka yi bayani akai na'am wal qublati lil ladza haka nan kuma alwala tana warwarewa saboda bizu da akai lil ladza saboda jin dadi shi ma alwala ta warware a wato al qubla wadansu daga cikin malamai suka ce falatu ra'a fi hal ladza wato ba a kiyayewa abin da ya shafi jin dadi a cikin ta an gane ku abin da ya shafi al-qubla lokacin da mutum zai yi wa matar shi bizu ta tsayala ni kabar ni hatta wasa mishi baki ko ku a'a ta yarda ya mata in ya mata alwala ta warware in ma bai mata ba ta tunkude shi ta wasa mishi baki ya je can to ya sake alwala suka ce matukar rasadan ladza walam yaji da hali wannan rasadan ladza walam yajidaha shi ma fa alaihi alwudu an gane ko lakin idza wajadaha walam yaqsidaha aidan fa alaihi alwudu amma idza lam yajidaha walam yaqsidaha fala wudu alaihi an gane ko wannan shine abin da zamu kiyaye nan wa min masjid zakar haka nan kuma alwala tana warwarewa saboda shafar alqalami idan mutum ya saka hannun shi a cikin wandansa yayi wasa da gaban shi to alwallarsa ta warware amma inda a ce a saman karo ne ya shafe shi wannan alwallarsa ba ta warwarewa an gane ku saboda wato masu zakar idan ya zamanto alal wato ha'il ne la yujibul wudu'a ba daga cikin abubuwan da alwala take warwarewa a dalilinsu amma ya zamanto min khairi ha'ilin ne to shine alwala take wajaba na'am wa ikhtulifa fi massil mar'ati farjaha fi ijabil wudu'i bidhalika amma malamai sun dada juna sani sun yi sabani cikin idan mace ta shafi farjinta shin wajibi ne ta yi alwala saboda ta shafi farjinta ko kuma ba wajibi ba duba da cewa nan shine darasi zamu kwana a nan insha Allahu ta'ala a gobe zamu tashi akan mas'ala ta mace insha Allahu ta'ala abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana